Bully Joy, Bully Joy, Bully Joy, Bully Joy, Ya Bar, Samayai Boy, Ya Bar, Ya Bar, Yai Boy, Yau Ya Bar. Ya Bar, Samayai Boy.